why me loaded. For the papa things I said, God did not take my bread. For the people I misled, I'm sorry, it's all I said to the Most High. You are merciful, and I'm so grateful. You've been wonderful, I see you in all that I do. You are beyond gravity, your reign is infinity. You are my destiny, I'll serve you till eternity.
Ijo bayo forisha, bayo foluwa. Ijo bayo forisha, bayo foluwa.
Sauti daga ai daga basa in ka jiyo ta gaba kar ka basa kai wai ya haka ne kaman ya kalma ya ta kuda maka a jin kai na sama ne a batun shakarin ci sai saba ya waye komi ya tajiri akwai bambanci da ni da almajiri ai to fai zan haka ne a shefa tajiri sai daga ta waye shi suke wasa ne rana ta fito ai ba ta fita waye to ba ta ba ta fita waye ta fito ai ba ta fita waye
yo polisha mayo
foluwa
because
I'm a newborn, you gave me a new song. And it made me so strong, I feel like King Kong.
Ijo mbajo forisha, majo foluwa.
Olina mo gbogba ope.